إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليات تبت الله سبحانه وتعالى لهذا ما وانا مسلاتي البركة مسلاتي ابن تيمية لأيك كان تيتن كان أواكي وسادة بايباس أنا غارين كانوا a wannan wuni mai albarka, wuni na 28 ga watan Rabiul Awwal, hijira annabi tana 1447, wanda shi ya daidai da 20 ga watan 9 miladiya 2025, inda muka haɗu don mu tunasar da junanmu akan wato muhimmanci na ibada babba da ake cike ibada ta sallah, wanda ita ce farkon abin da Allah zai yi mutane hisabi a kai ranar kiyama, kamar yadda annabi ya tabbatar da haka. To, yadda sallar ta zo, annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya karbo sallah daga sama, sabanin duk ragowar abubuwa da ake wajabtawa annabi ana turo mala'ika ne masa wahayi, amma sallah sai da aka ce ya zo da kansa, aka gaya masa, aka koyar da shi sallallahu alaihi wasallam. To, ita sallar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka koma Madina, tunda annabi ya yi hijira, sai ya zama cewa musulmai ba sa iya sanin yaushe za a yi sallah, domin su taru su yi sallah, kawai suna kirdado ne wancan ya zo, wancan ya zo, wancan ya zo, wani zai zo an riga an yi sallah, saboda babu wani abu da yake haɗa su su yi sallah. To, wannan yana damun al'umma ta musulunci, ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam. Menene zai haɗa al'umma idan lokacin sallah ya yi su zo lokaci ɗaya su yi sallah? Shi ne kiran sallah. Kiran sallah shi yake nuna cewa wannan garin na musulunci. A lokacin da ake yaƙi-yaƙin musulunci da kai addini sauran garuruwa, annabi ya ba da alama ya ce, in kuka je gani kuka ji an ce la an kira sallah, to garin musulmi ne, ba za ku yaƙe shi ba. Wannan kiran sallar shi ne muke son mu ji yaushe aka shari'antar da shi, yaya ake yin sa, me matsayinsa, me mafalarsa, domin akwai abubuwa da yawa da suke faruwa wanda na kurakurai ne, wanda ya kamata mutum ya gyara su a wajen kiran sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai sun zo na sana ta tattauna yaya ya kamata mu dinga haɗuwa ne sallah lokaci yayi. Wasu daga cikin sahabbai suka dinga ba da shawarar a sami ko da ƙararrawa ce a dinga karkaɗa ta, kowa in ya ji ma'ana lokacin sallah. Annabi ya ce wannan ya yi kama da abubuwan da nasara suke yi. Wasu suka ce a sami bututu, a samu wani ƙaho a dinga busa shi lokacin sallah, don mutane sun ji su to zalla ya ce wannan tafiya ce ta Yahuda, bai kamata ne wannan. Aka yi ta shawarwari, annabi damuwa ta same shi, suka rabu ba a samu matsaya ba. To, akwai Abdullahi ɗan Zaid ɗan Abdurrabbihi, ɗaya ne daga cikin sahabban manzala, damuwar da ya ga annabi ya damu a kan wannan, sai ya zama ya tafi ya kwanta da damuwa a ransa. A wannan daren da ya bacci, a shekara ta farko kenan daga hijira annabi, shekarar da annabi ya koma Madina, a wannan shekarar ne, Abdullahi ɗan Zaid ɗan Abdurrabbihi a daren yana kwanciya, sai ya mafarki, sai ga wani mutum da irin wannan dogon bututu abin busa, yana yawo da shi sai ya ce wane sai tsaye da shi a ce ala gafatu mal ko zaka siyan mun da wannan abu yace me zaka yi da shi a mafarki sai ya ce ina son mu yi amfani da shi ne mu dinga taguwa wajen sallah sai ya ce to gaya ma abin da yake wannan amfani mana koya ma abin da za ku yi wanda in kun yi wannan za ku iya taruwa wajen sallah ba tare da kun yi amfani da wannan ba yace menene sai ya ce idan lokacin sallah ya yi ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله shi ne sai ku hada wajen sallah shi za ka kirawo mutane da shi kun duba kalmomi ne jumla 15 Abdullahi dan zai je ce sai mutumin nan ya dan bace kadan yace can kuma sai ya dawo sai ce idan kuma za ku tada sallah wannan kiran sallah in kun hada za ku tada sallah sai ku yi ikama ku ce Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقولون أن ذاك هذا إقامة كما قتل عبد الله إذا نزيد يجي سنة فرقة جبت لوكة الفجر سواء سنة تاشي نتف مسلاتي masallacin manzon Allah kenan ce ina zuwa sai nace ya rasulullah na ga wani abu da ne mafarki da shi a cikin mafarki na kamar ido na biyu kamar ina bacci ga abin da aka ce za mu dinga yi domin mu hado da kira wajen sallah sai ya karanta wa manzon Allah sai manzon Allah ya ce wannan mafarkin naka na gaskiya ne ka shi ka koya wa Bilal je ka Bilal zo bi shi da abin da yace ka fada lokacin kiran sallar yayi kuwa Bilal ya hauka munbari Abdullahi dan Zaid ya karanta wa Bilal ya koya masa sai Bilal ya ranga da kiran sallar Sayyidina Umar dan Khattab yana gida kusan gidajen su kusa da gidan manzo Allah ne a kewaye suke da masallacin manzo Allah Sayyidina Umar sai ya ji sai ya fito da sauri sai ya ce ya rasulullah wallahi wannan abin da Bilal yake karantawa wanda Abdullahi sun sai ya gaya masa ni ma nayi wannan mafarki kusan kwana 20 baya sai na ji kunyar in fada sai ce me yasa baka gaya mana ba yanzu ga shi Abdullahi ya riga ka sabaka ka biya Abdullahi bin Zaid Abdullahi dan Zaid ya riga ka sanar da mu yace wahayi ne wannan wannan shine kiran sallah da tarihinsa da sanda aka fara yin sa a cikin shari'a ta musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace Abdullahi dan Zaid ya koyawa sayyidina Bilal so da Bilal ya hauka munbari shi kuma al-fajr ya keto da yazo yace hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al-falah hayya ala al-falah sai ya za sai ce as-salatu khairun min an-nawm shi da kan sai kara wannan Bilal sai manzo Allah ya ce masa duk sanda ka zo sal kiran sallah na asbahi ka dinga kara wannan domin a tashi mutanen da suke bacci su yi kokari su tafi masallaci wannan shine abin da ya faru a wajen kiran sallah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi ruwayar Abdullahi dan Zaid kiran sallah ya bayin Allah duk mai kiran sallah ya wajiba ya san hukunce hukunce da abin da ake so sani cewa kiran sallah wato yana da falala kiran sallah abu ne da ake so mutum ya koye shi ya iya shi ne shi kuma irin yadda manzo Allah ya ce a koya wa Bilal ayi shi daidai domin a samu ladan sa kiran sallah abin da ake nufi da shi shine sanar da mutane lokacin sallah yayi domin mutane su tawo su zo su yi sallah akan ce masa al'adhan domin Allah ya ce wa adhanu minallahi wa rasuli ana ce masa annida kira ga sallah Allah ya ce cewa idan nudiya lis salati min yawmil jum'ati ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay' Allah ya ce idan aka kira sallah a ranar juma'a to ku sauri ku to wajen wato sallar nan ku ambaci Allah da yawa yin kiran sallah ya farilla ce wajibi ne amma fardu kifayatin ne ba kowa ne zai kiran sallah ba yanzu lokacin sallah ya masallacin nan idan mutum ɗaya ta ce mana kiran sallah to wajibin ya saraya akan shi ya ɗauke mana shi amma ba a sallah ba tare da kiran sallah ba wajibi ne sai an yi za ka samu a wasu masallatan ba kawai sai su tare da sallah ba su kiran sallah ba ba a haka dole sai an yi kiran sallah domin wanda suke gefe su zama sun san cewa lokacin sallah ya yi amma maza kawai banda mata mace dan da ake sallah ba sai ta kiran sallah ba wajibi ne a yi wa sallolin nan guda biyar a musu kiran sallah da sallar juma'a dole ne sai an yi kiran sallah an kira mutane su zo su yi kiran sallah su zo su yi sallah Allah ya faɗa ya ayyuha alladhina amanu kamar yadda muka karanta yanzu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda wato Malik ibn al-Huwairis ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza hadarat as-salah idan lokacin sallah yayi falyu'adhdhil lakum ahadukum ɗaya daga cikin ku ya tashi ya kira sallah wal ya'ummukum akbarukum wanda yafi ku ilimi da babba ya ji kuma ya jar ya ja muku sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ya nuna mana wajibci na kiran sallah a cikin wannan hadisi. Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake cewa sunna ta tabbata cewa a lokacin manzon Allah ana kiran sallah da sallolin nan guda biyar ga baki ɗaya. Wannan haka sahabbai suka rigada tabi'ai suka gada tabi'ina ma haka suke. Ba a yin sallah ba tare da kiran sallah ba. Kiran sallah wajibi ne a kan maza su yi shi lokacin da suke gida ko lokacin tafiya. Kenan ko tafiya ka yi ko kai kaɗai ne za ka yi sallah sai ka kiran sallah. Wajibi ne. Kiran sallah ya bayin Allah yana da falala da yawa. Masu kiran sallah sun samu yi. Wato wata falala wadda wasu su ba su samu ba ya tabbata cewa kamar yadda muka sani manzo Allah ya gaya mana cewa ranar alkiyama mutane suna tsayuwa a cikin rana mutane gumi ne musu yawa a cikin rana gumin nan yana canye mutane wani iya kafarsa wani gwiwarsa wani cikinsa wani mahawuyansa sai manzo Allah ya ce a filin alkiyama in ka ga mutane dogaye masu dogon wuya da masu kiran sallah kaga su ba sa limewa a cikin wannan gumin saboda tsawon da suke da shi na wuya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin da ya tabbata daga hadisin Muawiya dan Abi Sufyan yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul naji manzo Allah yana cewa almu'adhdhinuna atwalun nas a'naqan yawm alqiyamah masu kiran sallah sun fi kowa dogon wuya ranar alkiyama haka Imam Muslim ya kawo hadisi kiran sallah yana daga cikin falalar kiran sallah ko da aljanu sun damu waje in ana kiran sallah a wajen Allah yana kore shedanu in dai ana kiran sallah waje ko kango ne da kai ko wani gida ne aljanu sun dame shi to ka sa a dinga kiran sallah waje yanzu nan za su kauce su bar wajen saboda hadisin da Abu Huraira Allah ya dade shi rawaito mana anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man sallaya yana cewa idza nudiya lis-sala, duk sanda aka kiran sallah, ni kiran sallah ya kulli kiran sallah, adbara shaytan, shaytan sai ya ruga a wuce. Yanzu nan masallacin nan kiran sallah ta kai na magriba, shaytanin da suke nan duk sun gudu. Zalla ce da an kulli kiran sallah sai shaytan ya ruga a wuce, da buburat yana fitar da iska daga bayansa, hatta la yasma'u at-tadhin, dan baya sai ya ji kiran sallah. Fa idza qudiya an-nida, idan aka gama kiran sallah, a kafala sai ya dawo, sai ya dawo cikin mutane, ya zo masallaci sai ya dawo. Hatta idza tuwiba lis-sala, sanda ake tada ikama kuma sai ya sake ruga a wuce, yana fitar da tusa, baya son ya ji. Masallaci idan aka gama tada ikama sai ya dawo cikin mutane, kayi kabbara shi kana cewa Allahu akbar, sai ya zo ya dinga yima wasu wasi, ka cina kaza, ka cina kaza, sai ka ga abin da ka manta shekara uku ma kana tada sallah sai ka tuno shi, saboda shaytan kawai ya zo ya zo sai ya ci tuna ma an yi kaza, an yi kaza. Manzalaci sai ta kai ta kawo mutum ma, in ka tambaye shi bayan gama sallah, me aka karanta a raka'a farko, sai ka ja mamaki, saboda wannan waswasin da shaytan yake zuwa kawai ya shiga cikin mutane. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya kawo shi, Imam Muslim ya kawo shi, kenan wato kiran sallah yana korar shaytanu daga waje, saboda so, idan akwai wajen da ake daddazon shaytanu ne ma aka ji ana kiran sallah za su bar waje. Yana daga cikin falalar kiran sallah, manzo Allah yana cewa law ya'lamun nas, hadisin Abu Huraira, manzo Allah ya ce law ya'lamun nas ma fil nida, da mutane sun san ladan da ake samu wajen kiran sallah, da mutane sun san me kiran sallah irin tarin ladan da yake samu, was-saffi al-awwal, da mutane sun san ladan da ake samu a sahun farko, masu zuwa da wuri su tare sahun farko, da ladan kiran sallah da mutane sun san, thumma lam yajidu illa an yastahimu alai lastaham, da mutane an buɗa musu sun san katin ladan da ake samu wajen kiran sallah da sahun farko, sai kuma aka ce to duk nan muna son zamu yi kiran sallah. Mun haɗu masallaci, na ce zan yi, Alhaji ya ce wanda kowa ya ce shi ma shi ne, sai a ce to sai an yi ƙuri'a. Annabi ya ce ba wanda zai janye, da sai ku ce eh a yi ƙuri'a, wanda sunan sa ya fito shi zai kiran sallah. Ka san abun ba ƙarami bane, ce da za a buɗa muku ku ga ladan da ake samu wajen kiran sallah, da ko sai dai ku ce mai ƙuri'a, ba za ka dinga yi yau kullum ba, sai dai yau ka yi, gobe wannan ya yi wancan, saboda ni ma nan ka samu. Ya ce amma ba ku sani ba, kisa kowa an bawa mutum da yana ta yi. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa a cikin hadisi ga Abdullahi dan Rahman dan Abi dan Abdurrahman dan Abi Sa'sa al-Ansari, manzo Allah yake cewa da shi, inni araka tuhibbul ghanam wal badiya, yace kaga na ga mutum ne kai kana son kiwo, kana son ka fita jeji ka ringa kiwo kai kadai. Sai Annabi ya ce masa fa idza kunta fi ghanami, idan ka tafi wato kiwon dabbobinka, aw fi badiyati, ka tafi jeji kana kiwo, idan lokacin sallah yayi, Annabi ya ce fa azzanta bis sala, in ka tashi kai kiran sallah, farfa' sautaka bin nida, in za ka yi kiran sallah ka daga murya, kaga dai ba wani zai kira ku shi kadai zai sallar. Annabi ya ce kai kiran sallah kuma ka daga murya. Sai Annabi ce fa innahu la yasma'u mada sauti al-mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shayda lahu yawm al-qiyamah. Annabi ya ce abin da yasa nace kada ga murya, ba abin da zai ji sautin mai kiran sallah, mutum ne ko aljini kai ko ma menene, inda ya jiyo ka kana kiran sallah zai ma shaida rana da kiyama a wajen Allah cewa kai kalmar shahada. Kana kiran sallah duk kada ga murya ka, abin da ya jiyo kiran sallarka sai ya ba da shaida, wane ya yi kiran sallah ranar kaza, ya Ubangiji kiran sallah kaza, ni ma shaida. Abu Sa'id yana gaya wa ɗalibinsa ya ce sami'tuhu min rasulillah, wannan magana daga bakin manzo Allah ne, hadisin yana cikin sahih al-Bukhari. Kenan kiran sallah ba a san ka yi shi kasa kasa daga murya, saboda iya sautinka da kace iya wanda ya ji, iya zai da dume ba, ko ko wannan ne kasa wato falala ta kiran sallah ya ce ka bayan wannan yana daga cikin falala ta biyar ta kiran sallah cewa wato duk abin da ya ciyo kiran sallar ka zai nema ma gafara a wajen Allah saboda hadisin al-bara ibn azib Allah yadda da shi yake cewa anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada a cikin hadisin da imamu an-nasa'i ya ruwaito yake cewa manzalla yace inna allaha wa mala'ikatahu tabbas ubangiji subhanahu wa ta'ala da mala'ikun Allah yusalluna 'ala as-saffil muqaddam suna yin nemawa sahun farko gafarar Allah wal mu'azzinu manzo Allah ce wanda yake kiran sallah yaghfiru lahu mada sautihi iya tsahon sautin sa iya nan za a gafarta masa iya inda sautin sa yaje iya gafarar da Allah zai masa wanda ya kira sallah yanzu har yaje bypass har tsallake iya inda sautin sa ya tsaya iya tsahon gafarar da Allah yace za a gafarta masa wai saddiquhu man sami'ahu duk abin da ya ji kiran sallah kuma zai ce gaskiya kake min ratabi danyen abu ne wa yafisi ko busasshen abu ne zai ce gaskiya ka faɗa walahu mithlu ajri man sallama ku kuma ga wani dara duk wanda ya ji kiran sallah kuma ya tuwo masallacin adadin wanda suke sallah a masallacin za a baka ladan su kai mai kiran sallah masallacin nan ya ci saboda wanda ya kirawo sallah aka ji sallah aka ji kiran sallah aka taho iya adadin mutanen da suka zo masallacin suke sallah iya adadin ladan su da za a baka ba za a ibi nasu ba abinda aka bawa wanda ya sallah din nan na lada kai mai kiran sallah za a tattaro a hada mu kaga mai kiran sallah yana tafiya faka lada da yau muna sakaci muna ta limanci mai kiran sallah dai yana kwashe lada wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fade shi sannan kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa mai kiran sallah shi da kansa addu'a cewa duk wanda yake kiran sallah Allah ya gafarta masa manzo Allah fa annabi ne yayi wa mai kiran sallah addu'a cewa Allah ya gafarta masa cikin hadisin da ya tabbata wanda Abu Dawud ya kawo hadisin Abu Huraira shi ya rawaito hadisin Allah ya yarda da Abu Huraira kala yake cewa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa al-imam zami shi liman shi an dora masa nauyi ga jagoranci mutane kuma yayi kokarin yi sallah daidai an bashi jagorancin waɗanda suke sallah a bayansa ya tsaya yayi sallah daidai domin idan yayi sallah daidai yana da ladan mutane suna da lada idan yayi sallah ba daidai ba mutanen da suke sallah a bayansa sallar su tayi shi kuma ya dauki laifi kaman garanto ne shi mai kiran sallah garanto ne sai manzo Allah ya ce wal mu'azzinu mu'taman amma shi mai kiran sallah amintaccen mutane ne sun amince ba zai kira sallah ba sai lokaci yayi saboda an amince da shi da kaji mai kiran sallah yana yi ka san amintacce ne mai mutane sun yarda lokaci yayi sai manzo Allah ya ce Allahumma arshidil a'imma ya Allah ka shirya limamai su dinga sallah daidai waghfir lil mu'adhdhin masu kiran sallah Allah ka gafarta musu ji manzo Allah masu kiran sallah Allah ka gafarta musu kaga mai kiran sallah manzo Allah ya nema masa gafara Allah yana daga cikin falala ta bakwai daga cikin falalar kiran sallah cewa al-adhan tughfar bihi adh-dhunub kiran sallah kadai idan kai za a gafarta ma zanubanka saboda hadisin Aqba dan Amir Allah ya yarda da shi yake cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace naji manzon Allah yana fada yana cewa ya'jabu rabbukum min ra'i ghanam fi ra'shi shadhiyyatin bi jabalin abun yana burge Ubangiji, ya ga makiyayi mai kiwo da yake kiwo a cikin jeji ya hau kan wani dutse, yu'adhdhinu bis-salah, ya daga murya yana kiran sallah, kiwo yake lokacin sallah yayi alwala sai ya koma kan wani fa, ga dabbobinsa suna kiwo suna ciwo, shi kuma sai ya hau kan fa sai ya daga murya yana kiran sallah, wai yusalli kuma da sai yayi sallah, ya kira sallah yayi sallah, fa yaqulullah, sai Allah ya ce da mala'iku, unzuru ila abdi hadha, kun ga bawana, yu'adhdhinu, yana kiran sallah shi kadai, wai yuqimu, yana ikama, yayi sallah, ya khafu minni, yana jin tsoron kada ya jinkirta sallah, yana jin tsorona, yana shakka ta cewa kada ya bari lokacin sallah ya fita, faqad ghafartu li abdi, ina son ku zama shaida na gafarta wannan bawana, wa adkhaltuhu aljanna, na bashi aljanna, kar ka zama kai kadai kace ba za ta yi kiran sallah, duk wannan alkhairai ne na kiran sallah ya bayin Allah. Falala da za mu takaita a kanta ta takwas ita ce wato bishara ce gundume ya ga masu kiran sallah, musamman wanda suka daɗe suna yi. Mal Abdullahi dan Umar, Allah ya daɗe shi, shi ya rawaito wannan hadisin, ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, ya ce manzon Allah ya ce, man azzana sintai asharata sana, wanda ya yi shekara 12 yana kiran sallah, wanda ya yi kiran sallah tsawon shekara 12 shi ne mai kiran sallah, shekara 12 aikinsa kenan kiran sallah, wajabat lahu aljanna, dole sai ya shiga aljanna, dole haka annabi ce, dole ma ya zama dan aljanna, shekara 12 yana kiran sallah, Allah ya ce wajabat lahu aljanna. Sannan ga wani promo da za a bace, Allah ya ce wa kutiba lahu bi ta'dhinihi fi kulli yawmin 60 hasanatan, kullum kuma in yayi kiran sallah sai an rubuta masa lada 60 a kowane kiran sallah, ne wa li kulli iqamatin 30 hasanatan, duk iqama ko sai an bashi lada 30 a kowace sallah, bayan dole sai ya shiga aljanna. Sannan duk kiran sallah daya za a rubuta masa lada 60, in ya tada ikama lada 30, so 5 90 so 5 lada 100, banda wancan falala fa da aka faɗa cewa duk wanda ya ji kiran sallah zai nema masa gafara. Mutanen da suka zo suka yi sallah yana cikin tawagar, duk wanda ya yi sallah yana da ladan sa. Wannan ya bayin Allah, yana nuna mana babban ladan da yake cikin kiran sallah. Lokacin da Annabi ya kirawo waɗannan ladar da kima ci yawa, sai wani sahabi ya ce, ya ma'aikin Allah, masu kiran sallah sun sha da mutu, masu kiran sallah, wani daga cikin sahabbai da ya ji shi, kamar yadda Abu Dawud ya kawo hadisi daga Abdullahi dan Amr dan As, sai Abdullahi dan Amr dan As yake cewa anna rajulan qala ya rasulullah, wani mutum sai yaji annabi yana faɗin wannan ladadin, sai ce ya ma'aikin Allah innal mu'adhdhinina yafdhulunana, yace kenan masu kiran sallah sun sha da sun kwashe lada ya ma'aikin Allah. Fa qala rasulullah, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi, qul kama yaqulu, don kana son ka samu ladan yadda ka ji mai kiran sallah ya faɗa kai maka. Fa idan tahaita, idan ka gama an gama kiran sallar, ka faɗi abin da ya faɗa, aka zo ƙarshe, fa sal tu karu Allah duk abin da kake so to ba za a faɗa kenan, tunda kai ba mai kiran sallah bane, fa abin da za ka yi sai kai abin da manzon Allah ya ce, in mai kiran sallah ya ce ka ce, in ya ce ka ce, wanda shi ne abin da ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim daga Abu Sa'id al-Khudri da kuma Sahih Muslim daga riwayar Abdullah an sayyidina Umar bin Khattab, sayyidina Umar yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana cewa idza qala al-mu'adhdhinu Allahu akbar Allahu akbar, idan mai kiran sallah yace Allahu akbar kai ma kace Allahu akbar, in yace Allahu akbar kace Allahu akbar, in yace ashhadu an la ilaha illallah kai ma kace ashhadu an la ilaha illallah, in yace ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka fada in yace hayya ala salah annabi yace sai kace la haula wala quwwata illa billah hayya ala al falah kace la haula wala quwwata illa billah idan yace allahu akbar allahu akbar kai ma ka fada haka in yace la ilaha illa allah kai ma kace la ilaha illa allah daga cike daga cikin zuciyarka manzo Allah yace zaka shiga aljanna kaga mai kiran sallah ba a yin shiru an je nayi zalake in kuka ji mai kiran sallah ku fada kenan mustahabbi shine cewa da an fara kira sallah ko me kike ka tsaya sai ka maimaita abin da mai kiran sallah ya ce Allahu akbar kai ma ka Allahu akbar ka har a je karshe idan yace la ilaha illallah sai ka ce la ilaha illallah ka fade ta daga cikin zuciyarka zalake yace Allah zai gafarta maka kuma za a saka cikin aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mai kiran sallah a wani a cikin wata ruwaya Abdullahi dan Amr dan As yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tum al mu'adhdhina idan kuka ji mai kiran sallah yana yi faqulu mithla ma yaqul ku fadi irin abin da yake fada thumma sallu alayya idan ya je karshe ku fi min salati فإنه من صلى علي ومن دون دي من صلاتي صلاتي قد أدايا صلى الله عليه بها عشرة الله زي من صلاتي قد معنى إذا أنقم كرا صلى سيكتكما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kaga kai guda ɗaya kan bayan kiran sallah manzo Allah ya ce Allah zai ba guda goma sannan sai manzo Allah ya ce thumma sallallahu alayhi al wasila to sannan kuma roƙan min Allah wani matsayi wanda a aljanna ake samun su kuma mutum ɗaya za a bawa wani matsayi ne za a bawa mutum ɗaya a cikin halittar Allah gab a aljanna roƙan min ne Allah ya bani shi an gane ku la yanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah mutun dai za a bawa a cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa manzo Allah ce ina kaunar ina fatan wannan matsayi wannan mutumin dai ina fatan zamani ne roƙan mun Allah manzo Allah yace kaman sa'ala liyal wasilata duk wanda yake roƙan mun wannan matsayin a wajen Allah hallat lahu shafa'a ni kuma nayi ma alƙawarin zan cece shi ranar alƙiyama shi sahabbai suke san su san yaya wannan matsayin ya zama roƙon ma ya ma'aikin Allah to shine abin da yazo a cikin ruwaya Imam al-Bukhari daga Jabir dan Abdullahi Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah ya ce ga yadda za ku roƙon mu wannan matsayin manzo Allah ya ce man qala hina yasbuqu an-nidaa wanda ya roƙon mun wannan matsayin lokacin da ya ji mai kiran sallah ya yi an gama kiran sallah ka bi mai kiran sallah an zo an ƙarshe ka yi salatin annabi sai ka roƙa wa manzon Allah wannan matsayin ga yadda za ka roƙa ba da kanka za ka roƙa ba sai annabi ya koya mana yadda za mu roƙon masa sai ya ce ga abin da za ka ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan alwasilata kun ganta wajen wannan matsayin annabi yake so wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu shafa'ati yawm alqiyamah rawahu albukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya Jabir dan Abdullah yace manzo Allah yace wanda ya karanta wannan addu'ar ka ce Allahumma ga abin da kake fada ya ubangiji rabb hadhihi ad-da'wati tamma ubangijin wannan kira da aka yi wannan addu'o'i wannan zikiri na kiran sallah cikakkun kalmomi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasul kalmomi ne cikakku na tauhidi ya ubangijin da ake yi wannan kalmomi cikakku was-salatil qa'ima ubangijin sallar da za a tayar yanzu an ga kiran sallah ai sallah za a tayar ya Ubangijin da za a yi wa wannan sallar da za a ta yi yanzu. Ina roƙonka ya Ubangiji, ati Muhammadan, ka ba wa Annabi Muhammad alwasilata, wannan matsayin da ake samun sa aljanna, sunansa alwasila, matsayi a aljanna, wal fadila, ka ba shi wannan matsayin da yake so. Wa ba'athu, Ubangiji ka sa ya taka rawa, ka ba shi damar ya yi wata bajinta maqaman mahmudan, ka ba shi damar ya yi wani bajinta da kowa zai gode masa. Alladhi wa'adtahu, kai kai masa alƙawari Allah. Yaushe Allah ya alƙawari a cikin Alƙur'ani? Allah ya faɗa, yake cewa wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka, sai ce me, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya kai Annabi Muhammad, ka dinga tashi tsakar dare kana yin qiyamul layl, ka dinga qiyamul layl kullum da daddare. In kai sa'a kana yin qiyamul layl, tabbas Allah zai baka wani matsayi a aljanna a ranar alkiyama wanda kowa sai ya gode maka. To kaga Allah ya masa alƙawari, kuma tun daga ranar Annabi bai jira qiyamul layl. To wannan shine al-maqam al-mahmud, mataki na bajinta da manzon Allah zai yi wanda Allah ya masa alƙawari. Manzon Allah ce wanda ya yi mun wannan addu'ar, wanda ya nemi mun wannan matsayin, ni kuma hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyama, rana al-qiyama cetan nan ni kuma nayi alƙawari zan cece shi. Kaga bai kamata kenan mutum ya zama cewa ya bar dama ta wuce shi ba. Muna jin mai kiran sallah yana yi mai shiru, a gama kuma baka yi salatin Annabi ba, baka roƙo wa Annabi wannan matsayi ba. Kanka za ka yi wa kai ma in ka roƙo wa Annabi, ka ce Allah ka ba Annabi wancan matsayi, shi kuma ya ce nema alƙawari zan cece ka. Ceton manzo Allah kuma gaskiya ne, Allah ya tabbatar mana shi, kuma Annabi ya yi alƙawari ya saba. Mutumin kirki ma ba ya alƙawari ya saba. Ballantana Annabi Muhammad ƙarshen kyautatawa ya ce in dai za ka dinga roƙon masa, to kai ma ka sha huruminka za ka shiga cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka idan kai wannan mataki na ƙarshe shi ne kuma ka yi wa kanka addu'a. Matakan kiran sallah, idan ka ji mai kiran sallah ka bi shi har ya zo ƙarshe. Idan ya gama sai ka yi mai salatin Annabi matsayi na biyu, mataki na biyu. Idan kai salatin Annabi mataki na uku, sai ka roƙo wa manzon Allah wannan matsayin da ya ce ka roƙon masa. Shine Allahumma rabba hadhihi da'wati. Mataki na huɗu shine sai ka yi wa kanka addu'a. Idan ka tara dukkan hanyoyin tawassuli, sai ka yi wa kanka addu'a ta alkhairi. Domin me? Domin wannan abin da manzo Allah ya ga wancan mutumin da ya ce ya ma'aikatan Allah masu kiran sallah sun sha da mu, sai ya ce kai ma ka faɗa abin da suke faɗa, sannan ka roƙi Allah buƙatarka za a baka. Sannan akwai hadisi na Anas ɗan Malik, Allah ya yarda da shi, kamar yadda wato ya zo a cikin Sunan Abi Dawud. Anas ɗan Malik yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah ya ce la yuraddu ad-du'a'u baina al-adhan wal iqama, ba a dawo da addu'a da aka yi wanda aka yi ta bayan kiran sallah, tsakanin kiran sallah da iqama. Yanzu aka kira sallah kafin a ta da iqama, wannan dan lokacin in kai addu'a ba za ta dawo ba, kace lokacin amsa addu'a ce, lokaci ne na me amsa addu'a. Dan haka a takeitan takeicewa ya bayan Allah, kiran sallah ba ƙaramin sana'a ba ce, babbar sana'a ce wadda take kawo lada mai yawa, wanda ya waje ba kowa ya iya shi. Kuma kar a zo za ka ga taron an zo masallaci ana ta kukawa, waye zai kiran sallah, ina mai kiran sallah, lokaci ya yi an kira, kowa yana wuwula shi, ga shi kuma ga falalarsa. Kuma mun manta da wannan falalar wanda ya kamata ko ya wajaba a ce kowa ya koyi kiran sallar nan yana yi don ka samu wannan ladan. Amma akwai ladabai da ake so mai kiran sallah ya yarda da su. mai kiran sallah yana daga cikin ladabi, lalle zai kiran sallah ya zama yana da alwala. Ba a san mutum ya dinga kiran sallah ba shi da alwala. Har wasu malamai fakihai suna cewa kiran sallah ba alwala yana kawo talauci. Kiran sallah ba tare da alwala ba, ba fa hadisi ba ne. Fahimtar su ce ta fikihu. Malamai ne suka fada cewa kiran sallah ba alwala yana kawo talauci. Mai kiran sallah ya tabbatar cewa wato yana kiran sallah da alwala, don za ka samu wasu masallacin ya zo lokaci ya yi bai alwala ba kuma sai ya tada kiran sallah, sannan sai ya koma ya alwala. Ba a haka, in mutum yana yin haka ya daina. Sannan ana son mai kiran sallah a yi shi wato a nitse, ba a yin sa da sauri, ɗaya kalma ɗaiɗai haka ake so. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Siga ta farko kenan. Akwai sigan malikiya wadda ake yin tarji'i a malikance, ana yin sa shine Allahu akbar, Allahu akbar, sai shi ashhadu an la ilaha illallah, kasa ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sai kuma cilla ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Wannan shi gon bibidiya halaka, ko kai wancan ko kai na malikiya, duk ba dai bane. An gane kuma kalma ɗaiɗai ake, ba a san a jero shi. Iqama ita ce ake yin sa da sauri. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, iqamatus salah, iqamatus salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Haka ake so ayi. Amma shi kiran sallah dalla dalla kaya bayan daya. Sannan yana daga cikin ladabi na kiran sallah, ana son a yi shi a waje mai tudu. Mai kiran sallah ya zama yana tudu, kamar yadda ya tabbata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Bilal yana hawa hasumiya ya talla kiran sallah. Sai dai malamai sun ce tunda zamani ya zo, hikimar wannan shi ne don ya ɗaga murya mutane da yawa su. Amma yanzu da akwai microphone, akwai abin kiran sallah da yake kai abin, su suka ce ba sai ya hawa abu mai tudu ba. Haka wasu malaman suka ce. Sannan ladabin kiran sallah ana son a yi shi a tsaye, ba a kiran sallah a zaune ko a tsugune, a tsaye ake kuma a kalla alƙibla. Ba ko'ina ake kallo ba, alƙibla ake kallo a kiran sallah. Domin haka Bilal ya yi. Bilal lokacin da zai kiran sallah da annabi ya ce a koya masa, aka koya masa sai ya hau sai ya kalla alƙibla, sai a tsaye yake kuma kiran sallah. Sannan ana son mai kiran sallah ya sa ɗan yatsunsa waɗannan wanda yake tasbihi da shi ko wanda yake nuri a cikin kunnensa lokacin da yake kiran sallah, musamman lokacin da ya zo hayya 'alas salah ko hayya 'alal falah. Ana son mutum ya sa kunnensa, ya sa ɗan yatsunsa a cikin kunnensa, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abu Juhaifa, yaro ne matashi, lokacin da Bilal yake kiran sallah yake cewa qala, shi Abu Juhaifa sahabin manzon Allah ne, yake cewa ra'aytu bilalan yu'adhdhinu, naga Bilal ya hau sama yana kiran sallah, sai ya tsaya a gabansa yaro yana kallonsa. Yaro ne ya kai shekara 7-8 a lokacin, yace sai na tsaya ina kallon Bilal yana kiran sallah, yace atatabba'u fahu, na dinga kallon bakin Bilal me yake faɗa. Yace ina kallonsa ya juya nan ya juya nan, yace wa asbu'ahu, dan yatsunsa guda biyu fi uzunai, ya sa su a cikin kunnensa ya rike. Yace wa yulawwi'u unuqahu, yana juyawa da wuyansa. Fa yaltafitu yaminan, sai daga ya juya dama, lokacin da yace hayya 'alas salah, yace dama yake hayya 'alas salah, ya juya dama. Lokacin da yake hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kenan. Haka ake so ka sa hannunka a cikin kunnenka ya zama cewa kana juyawa dama da hagu lokacin da za ka yi kiran sallah, domin ya zama cewa ka yi koyi da Bilal, don lokacin da Bilal yake wannan abun a gaban manzon Allah ne. Ka ga ta da akwai kuskure manzon Allah zai gyara musu, kenan. Annabi ya tabbatar ya zama sunna. kuma ana san liman yana daga cikin ladabai shine mai kiran sallah yayi shi a farkon lokaci saboda hadisin Jabir dan Samura yake cewa Bilal din zai kiran sallah baya jinkirta shi Bilal baya jinkirta sallah da lokaci yayi yake kiran sallah sannan ana san mai kiran sallah ya zama mai sauti daga muryarsa dan haka lokacin da Abdullahi dan Zaid dan Abdurrabbi wanda yake kiran sallah wanda ya mafarki sai annabi ya ce Bilal ya fi kabriya yake ku koya masa saboda an fusan mai murya kaga shi ya mafarki shi ya kamata ya kiran sallah sa sai annabi ya ce a ba ka da murya Bilal ya fi kabriya koya masa ana son kuma mutum ya zama mai sauti mai dadi murya su zama mai kyau saboda hadisin wato Abi Mahdura Abu Mahdura yana da murya kuma mai dadi saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji muryar sa sai yake kai maka da kiran sallah annabi ya koya maka kiran sallah yake kai maka da kiran saboda sautin ka yana da dadi to haka ana son mai kiran sallah ya zama mai sauti mai dadi lokacin da zai kiran sallah a takaice ya bayin Allah ga ni'ima ta zo mu gode wa Allah mun zo kuma muna bayani akan kiran sallah wa'annan sune kadai da cikin ladaban da ake son mai kiran sallah yayi mu sani cewa ya bayin Allah kiran sallah babban lada ne ko a ce wa'inda za su zo sallah su kadai za a baka ladan su saboda kai kira sallah to lallai wannan kaci sannan haramun ne a kira sallah ka fita waje kana masallaci ko dai kai ne mai kiran sallah ko kai kuma ka zo sallah ne a kira sallah ka fita kafin ai sallah haramun wannan malamai jima'i sai inda da lalura sai dai in akwai lalura wadda take mai karfi wadda a shari'ance sunan ta lalura amma a kira sallah kana masallaci wai ka tashi ka fita malamai suka ce haram sannan a wannan yanayin muna barin wata sunna yanzu ruwa yake a ka'ida in an zo kiran sallah idan ana ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da Bilal idan ana ruwa aka kira sallah in an zo ba za a ce hayya ala salam sai a ce sallu fi rihalikum wanda kuke kira ku sallah a gida sallu fi rihalikum su bi mimakon hayya ala salam hayya ala salam hayya ala al-fala hayya ala al-fala da mai kiran sallah ya zo ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce sallu fi rihalikum wannan sunna ba ma yi in taba ji a wannan garin mai wani masallaci ya ce sallu fi rihalikum ba a cewa hayya ala salat kuma sunna ce manzo Allah ya koyar da Bilal da yazo kiran sallah ana ruwa sai ya ce sallu fi rihalikum wanda bai zo masallaci ba ya sallah a gida ji manzon Allah ba ma yi ni kiran sallah ba ku yi ya wajaba tunda kaga yanzu za mu yi sallah to wato wanda yake masallaci shikenan yace sauran mutum